رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya mana arzikin lafiya ya kuma ba mu lokaci na samun halattar wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka ba dan koyi ba sai dan ziyara ta musulunci da kuma jaddada ƴan'uwantaka da isar da saƙon Allah a wannan masallaci na ɗan uwa malami Shago a garin Zaria saboda munasaba ta aure na wasu daga cikin malamai da Allah ya musu arzikin samun ƙaruwar aure a wannan gari da haka muka ce bari mu zo mu gaisa da ku gaisuwa ta musulunci kuma mu faɗa muku saƙon Allah tabaraka wa ta'ala wataƙila a samu wata kalma da za a iya amfanuwa abin da nake so yin magana a kai shi ne abu ne da yake ya shafi aƙidanmu kuma yana da alaƙa da kusancinmu da nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma soyayyarmu gare shi ta gaskiya shine wato mashru'iyyatu as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shar'an tuwariya annabi sallallahu alaihi wa sallam salati da kuma umarni da shari'a ta ce ayi dangane da yi masa salati din da kuma matsayi da mutum zai samu in ya zamanto mai yawan yi wa annabi salati mukan yi irin waɗannan wa'azuka lokaci ba lokacin mu maimaita don mu jaddada wa kanmu aqidarmu an kore salatai da yawa waɗanda ƴan bid'a suka kawo suka danganta wa annabi cewa salatinsa ne aka ce ba nasa ba ne mutane suka zama sun ƙaurace musu to kuma ya kamata a ba su ne sunna din da za su yi kuma su san ma menene alaƙar rayuwar musulmi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati gabar magana ta farko shine malamai sun yi magana akan ma'anar yi wa annabi salati din daga cikin su akwai babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin jilalul afham amma salatullahi subhanahu wa ta'ala ala abdihi fa nawani Allah yana yi wa bawa salati shi ma kai an ce kayo annab salati to kai ma Allah yana maka salati gabar magana ta farko da ya kamata ka gane ribar yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam to kai ma Allah zai maka salati to kaga ba sai an yi dogon karatu ba ka sani duk lokacin da ka bude baki kai wa annabi salati to kai ma Allah zai yi maka salati daga bakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya yi salati guda daya to Allah zai masa goma kai wa annabi salati daya Allah ya yi maka goma to salatin Allah gabawa kashi biyu ne akwai am akwai khas in an ce am gamammen salati da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa bayi shine kamar yadda Allah yake faɗa wanda yake wa mu'mine gaba daya shine wannan am salatullahi ta'ala ala almu'minina ammatan huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur akwai kuma addu'a da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana yi wa ainihin wato daidaikun mu'minai kamar yadda aka samu a riwaya ta Imam Bukhari da Muslim annabi yana cewa Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa to akwai kuma kebantaccen salati da Allah yake yi wa annabawa wannan su kadai ne yake yi wa wanda baya yi wa wani bawa in ba annabi ba to kenan Allah yana yin wato salati wa bayi zamu bayani menene salatin da Allah yake yi wa bayi din to kuma su bayin sun kaskashi biyu akwai annabawa akwai manzanni akwai gama garin mutane an ce ayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah dan a nuna maka ba a son mutum musulmi yayi wata sallah ta tafi wajen Allah face tana kunshe da yi wa annabi salati duk sallar musulmi duk wani mutum musulmi mai sallah to ana so in yayi sallah ya kunsa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar nan dan da ita ne za a bashi lada kuma da wannan sallar ne zai shiga aljanna da rashin ta kuma zai shiga wuta kamar a tahiyya ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati lalle ne idan an yi tahiyya akwai salatin annabi a juna da ita to na gaya maka wannan kai masa fa saboda Allah zai maka kuma shi ma annabin fa yana yi wa daidaikun mutane kamar yadda shi ma kuma yana yi wa kansa to menene hukunci ne wa annabi salati a rayuwar dan adam zance na farko ra'ayin su Imam Shafi'i da Imam Abu Ahmad ibn Hanbal da sauran malamai na hadisi irin su Ishaq ibn Rahuya malamin Imam Bukhari sun tafi akan wajibi ne kawai yi wa annabi salati dole ne ka sani in baka yi ba kenan kai laifi ra'ayi na biyu suka ce sunna ne wannan shine ra'ayin Malikiya da malaman Hanafiya da wasu daga cikin masana fiqh kamar Imam Tahawi da su Imam Khattabi rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a al-qadi Iyad mai ashafa shi ma haka ra'ayin sa yake cewa yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati sunna ne mutanen farko masu ra'ayin farko da suka wajabta yi wa annabi salati Imam Shafi'i da Imam Abu Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce ai Allah ne ya ba da umarni ba buƙatar ma a tambayi meye hukunci wa annabi salati dan Allah ne ya ce ai masa in Allah kuwa ya ba da umarni dole ne ai ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wannan kaga umarni ne Allah ya bayar yace ai to ya zai Allah ya ce ai abu har wani yazo ya ce ko sunna ne ko wani abu makamancin wannan a haka suka rike sannan kuma akwai hadisin wato Ka'b ibn Ujra Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu wata rana sai muka ce shi ya rasulullahi kad arafna kaifa nusallimu alayk ko nusallimu alayk mun san yadda muke maka sallama numan sallama mun sani amma ya zamu yi maka salati sai annabi ya bada umarni ya ce qulu ku rinka cewa Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidul majid wannan shine wato salatin ibrahimiyya da ake fada wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi a duk cikin salatin annabi babu wani salatin da yake wannan matsayi da daraja damu zo kansa insha Allah ta'ala akwai hadisin Abi Mas'ud al-Ansari yace manzo Allah ya zo mana sallallahu alaihi wasallam muna zaune a wani Sa'd ibn Ubada sai Bishr ibn Sa'd yake cewa amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah Allah ya umarce mu mu maka salati. To ya za mu maka salati? Annabi ya shiru har sai da sahabbai suka ce ka dama Bishr ko Bashir bai tambaye Annabi ba. Bashir ibn Sa'd yace dama suka ce dama wannan ba Allah da bai tambaye Annabi wannan tambaye ba, ya tambaye shi abinda ko bai sani ba ko kuma bai ji daɗin tambayar ba, ya dai yi shiru. Kawai sai aka ji Annabi ya ba da umarni yace ayi wannan salati da na faɗa, salati Ibrahimiyya. To kun ga wannan umarni ne na Annabi yace ulu ku ce. Malaman usulul fiqh suka ce al-amru as-sadiru an an-nabi sallallahu alaihi wasallama al-mutajarrid an al-qara'il yufid al-wujub. Umarni da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu wani dalilin da ya nuna cewa wannan umarnin ba na dole bane, to umarnin fa yana nuna wajibi ne ai. To Annabi ya bada umarni yace ai masa salati duk masoyin Annabi na gaske, to yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati. Wannan ra'ayi na farko kenan. Ra'ayi na biyu ra'ayin su Imam Malik, ra'ayin su Abu Hanifa, ra'ayin su Imam Tahawi da sauran malamai da suka tafi akan cewa sunna ce, sun kafa hujja da hadisai da suka zo irin su riwayar Ibn Mas'ud, Allah ya yarda da shi. Wata rana manzo Allah ya rike hannunsa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato karantar da shi tahiyya a cikin sallah ga yadiri, ya koya masa. To da ya koya masa tahiyya din har ya kai ga inda ake fadin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai Annabi ya ce wa idha fa'alta hadha, idan ka aikata haka ko kuma ka kammala tahiyyarka ya zuwa ƙarshen tahiyya, faqad qadaita salatak, haqiqa ka kammala sallarka. In shi'ita an taqumu faqum, in ka so ka tashi ka tashi. Wa in shi'ita an taq'ud faq'ud, idan ka so ka zauna ka zauna. Suka ce fadin da Annabi ya ce faqad qadaita salatak, ka kammala sallarka, kuma a cikin tahiyyar da ya koya masa bai sa salatin Annabi a ciki ba, to kenan wannan yana nuna ba dole bane. Ina fatan kuna fahimta. Suka ce da aka duba lokacin da ya koya masa bai hada da salatinsa ba. Suka ce laukanici salatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam wajiba la zakara hafi hadith, da salatin Annabi wajibi ne, to ai da ya fada a cikin wannan hadisi da ainihin wato ya kawo. Haka Ibn Abdul Barr ya kawo wannan a cikin littafinsa Al-Istisqa', sananan littafi ne, kuma ya yi bayani akan wato ingancin hadisin. To wannan shi ne hujjar waɗanda suka ce salatin nan ba wajibi ba ne. Kina me dalilin su? Ai Annabi ya koya wa wani sallan salati amma bai, ya koya mai tahiyya amma bai hada da yi masa salati ba, wannan shine dalilinsu. To sai malamai suka ce magana ta gaskiya ingantaccen zance shine ra'ayin malaman farko, ra'ayin su Imam Shafi'i, ra'ayin su Imam Ahmad ibn Hanbal cewa yi wa Annabi salati wajibi ne, wannan shine ra'ayin da yake inganci. Ina fata ana fahimta. Ibn Qayyim yayi bayani yace na'am haka hadisin yake, dan wani zai ce to ya za a yi, ai ga hadisin da Annabi ya koyawa ya koya wannan bawan Allah wato tahiyya ba ambaci salatin ba. Sai Ibn Qayyim Allah ya masa rahama, malamai kenan suka ce al-ittisaru, yace al-ittisaru ala tashahhudi, wato takaituwa akan tahiyya kadai, kana mutaqaddiman, shine abun farko. Amma bayan umarni ya zo a cikin aya na inna allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bayan wannan umarni ya zo sai ya zama to wajibi ne ko tahiyyar zakai sai ka kara da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan kun ga wannan hadisin yana nan kuma wannan umarni ma yana ne kenan daga baya ne ayat ta sauka bayan annabi yayi bayanin mace ta hiya tunda Allah bai saukar masa da bayani akan wajibcinta ba to da ya saukar kuma sai aka hada aka ce to a rinka yin salati to kenan zamu dauka cewa insha Allah ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati a cikin sallah muke magana tunda muna magana ne akan tanya dole ne wajibi ne to sai kuma magana akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a wajen sallah ba wai a cikin sallah ba imam al-qadi ya mai litafa shifa muna faɗa a Hausa mu ce a shifa yayi bayani yace ka sani cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ilam anna as-salata ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fardun ala al-jumlati ghayr muhaddad ka sani cewa a dunkule yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a rayuwarka wannan fa wajibi ne kuma ba a iyakance shi ba ghayr muhaddad bi waqtin ba a iyakance shi da wani lokaci ba me yasa yace wa zalika li amri llahi tabaaraka wa ta'ala bis salati alai saboda ai Allah yayi umarni yace ayi wa annabi salati kenan sallallahu alaihi wasallam kenan yi wa annabi salati a dunkule a rayuwar mutum tunda Allah ya ce ayi masa to lalle wajibi ne yace wa hamala al-a'immatu wal ulama'u lahu 'ala al-wujubi wa ajma'u 'alai malamai a'imma haka suka dauka suka ce dole ne musulmi ya zama yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato salati imam as-sakhawi yayi bayani a cikin wato littafinsa al-qawl al-badi' ya ciro maganar daga imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari shi kuma ya magana yace inna hasila ma waqaftu alai ni dai abinda nayi tsinkaye gare shi na wato min kalamil ulama fi hadhihi al-mas'ala dangane da maganganun malamai akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yace na samu maganganu da mazhabobin malamai kamar haka za ku ji maganganu ra'ayuka daban-daban akan matsalar yi wa annabin nan salati sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce magana ta farko suka ce abu ne wanda yake mustahabi an so an kwadaitar musulmi ya rinka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda ibnu jarir al-tabari imam mufassirin shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi kuma yayi da awar ijma'i ma akan haka duk da cewa shi kansa an yi masa i'tirazi an masa raddi an ce a ya imam maganar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya wuce matsalar mustahabbi ballantana a ce har an yi ijma'i suka ce a wannan magana akwai ƙarin bayani ra'ayi na biyu suka ce wajibi ne kamar yadda nayi bayani suka ce wajibi ne alal jumla dole ne kawai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati bi ghairi asri ba tare da kuma an iyakance ba ba a ce sai kwaya biyu ko kwaya uku ko 20 ko 30 ba iya karfin imanin ka iya yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati an ce malaman hadisi suna cikin waɗanda suka fi kowa ribatar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda kullum suna kan karanta hadisi da sun zo za su ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan kuma da mun ce rasulullah sai ku ce sallallahu alaihi wasallam to kaga malamin da ya shagalta da karantar da hadisi ko yake karanta hadisi to wannan yana cikin waɗanda suka fi kowa yi wa annabi salati kuma ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya fi kusanci da ni a cikin ku ranar tashin kiyama a aljanna aksarukum alayya salata wanda yafi yawan yi min salati a cikin ku in kana so ka zama kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna to ka yawaita yi min salati kaga wannan wata garawarsa ce kwarai da gaske wanda kuma musulmi ne baya yawaita yi min salati to ko da ya shiga aljanna ne ana nesa nesa to Allah ya mana addu'a ina fata ana fahimta yawa wasu malamai suka ce a'a ita shi salatin annabi wato wajibi ne wato sau daidai a rayuwar mutum haka wasu malaman kuma suka faɗa kada dai alalace dai kada mutum ya mutu bai taba yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba suka ce kamar kalmar shahada ne kaga in mutum ya kalmar shahada guda dai ai ta shigar da shi musulunci haka ne ko to haka suka faɗa wannan an rawaito shi daga Imam Abu Hanifa da Imam Razi da Imam Malik wai abba wai suna cewa ayi ɗayan bane a'a kada dun lalacewa dai kada mutum ya bari a ce ko so dai bai taba yin annabi sallallahi ba haka Imam Al-Auza'i ya faɗa da Imam Ibn Sa'id Ibn Sa'id Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah ta'ala sun ce wajibatun fil umri marra sau daya ne za a yi wa annabi sallallahi sauran kuma duk sunna ne suna nan dai akan wannan ra'ayin su kai na farko guda ɗaya na dole sauran kuma sunna ne ka ta maimaitawa shi ma wannan ra'ayin dai an musu raddi waɗanda suke cewa wajibi ne suka ce to ai ga umarnin Allah ya za a yi a ce wannan sunna ne wasu kuma suka ce wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma ba a ayyana a wurin ba kawai dai dole ne kai wa annabi salati a ina ne a ko ina kawai lalle ne ya zama kana annabi salati a cikin sallah ne a wajen sallah ne a ina da sauransu wasu kuma suka ce a wajibin yawaita yin salatin ake magana musulmi wajibi ne ya yawaita yi an gane ko yajibul iksaru minha shima min ghairi taqyidin bi adad ba a kayyadewa da wani adadi kamar yadda Abubakar ibn Bukair a cikin malaman malikiya ya faɗa ina fata na fahimta yace iftarada Allah ta'ala ala khalqihi an yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجب ان يكثر المرء منها ولا يغفل عنها متي يوتيو انم صلاتي كريم ده فلا جماعه wannan ku shine sunna din da muke da'awa kaka zo ka yaki ɗan bid'a saboda suna wani salati wanda ba na annabi ba to kai kuma na manzon Allah na sunnan ba kai baka ware masa lokaci ba kana ahlus sunna baka ware masa wani lokaci ba da kake a matsayin annabi da darajarsa a wajenka to kuma shi annabi meri ba sa da zai samu a wajen mu sama da yin salati ya ce ku yawaita yin mun salati in an kira sallah ku yi mun salati akwai wani matsayi da Allah ya tanadar wa wani bawansa so ku yi mun salati ku roƙon mun Allah arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawan so ku yi mun salati dan in samu wannan matsayi shi yasa aka shar'anta yin addu'ar Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati qa'ima har izuwa karshe ina fata ana fahimta to wannan kenan Imam Tahawi yake cewa yace akan ce wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati haisu ma zukir wajibcin ya taƙaitu da in an ambace shi amma in ba ambace shi ba a ra'ayin kanka wannan sunna ne yana nan dai akan wancan ra'ayin nasa amma in an kira shi to dole in dai an kira shi to dole sai ka yi salati kana jin an ce Muhammadu sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan dole yajibu as-salatu alai kullama zukira duk lokacin da aka ambace shi kamar yadda malamai sun yi bayani masu tarin yawa daga cikin su akwai Imam Al-Hulaimi ana ce shi Al-Hulaimi kamar yadda zuwa cikin shu'abul iman na Imam Al-Baihaqi yace yau ai girmama annabi ne yau masa salati duk wanda ya ji cewa annabi yana da girma a tattare da shi ya kamata yau ya yi masa salati amma ya za ka yi da'awar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma a wajenka amma ba ka yi masa salati wasu malaman suka ce duk inda aka zauna in dai an zauna to dole sai an yi masallaci sallallahu alaihi wasallam kar wani musulmi ya zauna a wani wuri ya tashi bai yi wa annabi salati ba ba yadda ba Imam Tirmidhi Allah masa rahama ya yi hakaito daga malamai mazuwa ilimi cewa in dai an zauna a majalisi idan mutum ya yi manzon Allah salati guda ajza'ahu anhu to ya dauke nauyi an zauna a wuri ne sai aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kai guda ɗaya ka samu kai tunda ka zauna to ka sauke da wuri amma in ka tashi ka bar wannan wuri ba kai masa salati ba to ka tafi da laifi ya za a yi kana musulmi ka zauna a wurin da za a ambaci annabi ko a guri da za a yi wani abu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba, wannan kuskure. Wasu kuma suka ce duk lokacin da musulmi ya daga hannu yayin addu'a to ai ko lalle sai an yi wa annabi salati. Wajibci yi wa annabi salati yana da alaka da addu'a. Ba za ka roƙi Allah kai addu'a ba to lalle sai ka jefa da salatin annabi in kana so Allah ya karbi addu'arka. Me dalili aka ce annabi ya jiyo wani bawan Allah yana yin salati yana addu'a a cikin sallarsa, irin yana addu'a yana yi har yana muryarsa tana fita, ashe manzo Allah yana gefe yana jiyo shi har ya gama addu'arsa sallallahu alaihi wasallam. Shi bawan Allah ya gama yin addu'o'insa bai yi wa manzo Allah salati ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajjala hada, wannan mutum ya yi gaggawa ya yi gaggawa. Yace idza salla ahadukum, in dayan ku yazo yin sallah ya fara bi tahmidillahi wa sanai alai, da gode wa Allah da yabon Allah, summa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sannan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati, summa yad'u ma sha'a, sannan yayi ta addu'ar abin da yake so. Kaji ashe ma salatin annabi shine ake shimfida yayin da zaka yi addu'a ba kana so Allah ya karba ba, to yi wa annabi salati kai wa Allah kirari. In ɗayan ku zai yi addu'a in zai roki Allah, zamu iya fassara idza salla ahadukum anan ai idza da'a ahadukum, idan ɗayan ku zai addu'a to ya yabi Allah, dan wannan ladabin addu'a ne kai wa Allah kirari ka yabi Allah. Ya Allah kai ne mahalicci, ya Allah kai ne mai bayarwa, ya Allah in baka bani ba wazi bani, ya Ubangiji kowa a ƙarƙashin ka yake, kowa a ƙarƙashin kulawar ka yake. Allah yana son yabo irin wannan. Ya Ubangiji in ka kore ni a kofar ka kofar wata ne, ya Ubangiji gani ina neman tallafin ka da agajinka, Allah ka bani ba dan halina ba, ka bani dan rahamar ka wanda ta yalwaci kowa da komai sama da ƙasa gaba ɗaya da duniya da halitta. Ya Allah ina neman ka rufa mun asiri, Allah ka bani lafiya, Allah ka biya mun bukatata, Allah ka yi mun kaza. Kai masa kirari, to a cikin kirarin nan ka gama kuma sai kai ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam, to kuma sai ka faɗi addu'o'in da kake so, a bani kaza a raba ni da kaza, a bani kaza a raba ni da kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ji wani yana yin addu'a har ya gama bai mai salati ba, ya tsawatare ce wannan yayi gaggawa. To kaga ai an samu matsala kenan, bai zai yi ayi salati abin da nake yi bai zai yi ayi addu'a ba ayi salati ba. Kenan kai musulmi musamman ahlus sunna mai cewa ana son annabi, ku ya kamata a ga duk kuna yin waɗannan abubuwa, amma ka zo ka zage duk yan bid'a duk ka zage su suna yin salati saboda suna na bid'a, to kai kuma ba ka yin sunna, ba ka yi a cikin sallah, ba ka yi a wajen sallah, ba ka da wani lokaci da ka ware kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addini ne shari'a ne wata ran kawai ka zauna, ko za ka kwanta bacci kafin ka kwanta bacci ka ta yi wa annabi salati. Ya zo a hadisi cewa duk ranar juma'a ana so a yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, yanzu irin wannan rana ta yau ba ranar juma'a ba ne, da ranar juma'a da daren juma'a shi ne bigiran da ake so a yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Amma ba kamar san da wannan ba, kuma ba ka yi, ba ka ware kuma wani lokaci na musamman da za ka rinƙa yi ba. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce, hadisi Imam Ahmad Imam Tirmidhi, yace hadisi ne hasanun sahih, yace Allah tursasa hancinsa, Allah tursasa hancinsa mutumin da duk aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba. Raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya, an ambace ni bai mun salati ba. So anan gurin ya kamata mu gane cewa salatin annabi fa aqida muce yan uwa, aqida mu. Wata rana bayan magariba ka zauna kawai ka ce yau zikirin da zaka yi salatin annabi zaka yi ce insha Allahu ta'ala in ka mutu ka ganka gidanka a kusa da annabi, Allah ya kara maka daraja da matsayi da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene hikimar gabar magana ta biyu kenan ko ta uku? Menene hikimar shar'anta yi wa annabi salati kamar yadda na faɗa a farkon wannan nasiha? Da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubuce-rubuce dan su gano me hikimar da aka lika rayuwarmu cewa sai mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato salati. Kowa ya faɗi irin abinda wato zai faɗa. To daga cikin suka ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, ai kusantar Allah ne binti sali awamirihi, kamar yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati yana ƙara maka kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ɗaya kenan, yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati